Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da labarin yadda ta'azzarar rikicin zanga-zangar 'yan sassa ya yi sanadiyar rassa ran matashi a Bukur da ke jihar Filato mai suna Salim Dan Marigayi, wakilin Radio Faransa Aminu Mani. Me yasa gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa ta janye zanga-zangar neman matakin inganta tsaro ne? Muna da rahoto. Hukumar zaman lafiya ta Nijar ta yi rangadi a jihar Tahwa. Shin da gaske ne gwamnan Ebonyi zai koma zai sauya sheka zuwa jam'iyyar APC? Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala da yarda Allah da shari'in muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnan babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya ya saka dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da take cinyewa. Gwamnan Lagos Babajide Sanwo-Olu ya faɗi jiya Talata cewa za a saka dokar da za ta hana kowa zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24, banda ma'aikata na musamman da masu aikin gaggawa, daga ƙarfe 4 na yamma. Sanwo-Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, "Na yi mamakin ganin zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta musamman SARS da aka fara cikin lumana ta koma tashin hankali har take barazana ga lafiyar al'umma. Ana zargin rundunar da kuntatawa al'umma." Yayin da aka dau makonni ana zanga-zangar, gwamnatin Najeriya ta amince da rusa bangaren 'yan sandan da ake takaddama a kai ran 11 ga watan Oktoba. Amma kuma sai masu zanga-zangar suka ci gaba a duk fadin kasar ana neman a yi sauyi a harkar 'yan sanda da kuma kawo ƙarshen cin hanci. Akalla mutum 10 suka mutu tun fara zanga-zangar da farkon watan nan. Masu zanga-zangar da 'yan rajin kare haƙƙi ciki har da Amnesty International suna zargin rundunar 'yan sandan Najeriya da amfani da ƙarfi kan masu neman daidaiton al'amura. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Hukumar zartarwar ƙasar Thailand jiya Talata ta ce za ta nemi majalisar ƙasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da ake yi. Ana sa ran 'yan majalisar za su yi zama da ba na kada ƙuri'a ba ranakun 26 da 27 ga watan Oktoba, matakin da Prime Minister mai ƙorafi Prayuth Chan-o-Cha ya amince da shi. Zanga-zangar da 'yan makaranta suke jagoranta na kira ga Prayuth ya sauka da kuma buƙatar sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar Thailand. Jagororin zanga-zangar sun yi kira da a huta jiya Talata bayan da suka ɗau kwanaki 6 a jere suna zanga-zanga duk da cewa an hana taro na mutane fiye da 4. Gwamnatin ƙasar ita ma a ranar Talatar ta ba da umarnin rufe gidan talabijin na Voice TV mallakar iyalan tsohon Prime Minister da ke gudun hijira Taskin Shinawatra. Voice TV na ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai 4 da gwamnati ke bincike saboda rahotannin zanga-zanga. FCC, wani club ɗin 'yan jarida na ƙasar da na ƙasar waje da ke Thailand, sun faɗi cewa sun damu matuƙa da wannan bincike da ake akan kafafen yaɗa labarai da ya danganci zanga-zangar. Masu zanga-zangar suna kuma kira da a kawo sauyi a tsarin masarauta wanda baya taɓuwa a Thailand, kuma duk wanda ya zagi masarauta ya yi babban laifi. Babban sufeto da ke kula da sake gina Afghanistan, Sigar, ya bayyana a wani sabon rahoto da aka fitar jiya Talata cewa Amurka ta yi asarar dalar Amurka biliyan 19 tun a shekara ta 2002 sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. Sigar na sa ido a kan kudaden da Amurka ke kashewa a yakin na Afghanistan da ya ɗau shekaru 19 ana yi, da ya kasance yaƙi mafi tsawo da Amurka ta yi. Hukumar kula da ayyukan Amurka ta faɗi cewa Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kashe kuɗi kusan dala biliyan 134 akan tsarin sake gina Afghanistan tun da aka hambare Taliban a ƙarshen shekara ta 2001. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗi jiya Talata cewa an ɗauki lokaci ana tattaunawa tsakanin fadar White House da Majalisar mai rinjayen 'yan Democrat akan kashi na biyu na tallafin coronavirus. A wata hira da ta yi da kafar yada labarai ta Bloomberg kafin wayar tarho da sakataren Baitul Mali Steve Mnuchin, Pelosi ta ce bangarorin biyu suna tattauna batun bambancin ra'ayi akan harshe, tsara matakan gwajin coronavirus da kuma magance tsarin annobar akan al'umma da ba farar fata ba. Bangarorin biyu har yanzu suna tattauna batun tallafi na gaggawa ga jihohi da kananan hukumomi da suke fama da karancin kuɗi. Pelosi ta tsaida jiya talata ta zamo ranar da za su cimma matsaya da gwamnatin Trump kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar makonni biyu masu zuwa ranar 3 ga watan Nuwamba. Amma kuma sai ta sassauta wa'adin da ta ayyana, ta ce talata da safe ba rana da za mu cimma matsaya ba ne, rana ce da za mu faɗi sharuɗanmu domin ci gaba daga nan zuwa mataki na gaba. Jiya talata shugaban masu rinjayen a majalisar dattawa Mitch McConnell ya kuduri aniyar kawo kowace doka da Trump ya amince da ita sakamakon cimma matsayar gaban majalisar dattawan don kada ƙuri'a. Alƙalan kotun kolin Amurka suna da aikin iya tsawon rayuwa ne idan har shugaban ƙasa ya zaɓe su akan mukamin kuma majalisar dattawa ta amince, amma mafi yawan Amurkawa na buƙatar ganin hakan ya canza. A cewar wani rahoto kan kawo sauyi a harkar kotuna da masu bincike a jami'ar Washington da ke St. Louis da jami'ar jihar Pennsylvania suka gudanar, wata takaddama ta baya-bayan nan akan Amy Coney Barrett wace shugaba Donald Trump ya zaɓa ta maye gurbin marigayya Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka kafin ranar zaɓe, ya sake kunna wutar sake neman a yi wa kotu garan bawul. Wasu 'yan Democrat masu sassaucin ra'ayi suna da ra'ayin faɗaɗa yawan alƙalan kotun. Wani bincike da aka gudanar a watan Yuli kafin mutuwar Ginsburg ya samu ƙasa da kaso 1/3 na Amurkawa suna buƙatar faɗaɗa kotun ƙolin, amma da yawansu wajen kaso 60% sun amince da a saka wa'adi.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Zanga-zangar kawo ƙarshen runduna ta musamman na 'yan sanda wato SAS ta rikide a birnin Jos na jihar Filato, da hakan yi sanadiyar wasu da ba a gano ko su waye ba suka yi kisan gilla ga ɗan marigayi ɗan jarida Aminu Manu mai suna Salim a Bukur. Lamarin ya auku ne bayan matashin ya fito daga gida a Bukur da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu don zuwa na'urar fitar da kuɗi wato ATM, sai albarushi ya same shi a ka. Baya ga wannan ma an samu rahoton rasa rayukan wasu a sanadiyar zanga-zanga da ta hada har da ƙone-ƙone. Jihar Filato kan zama cikin yanayi na ɗarɗar a duk lokacin wata fitina, don yadda garin ke da tarihin fitinar addini da ƙabilanci. A ra'ayinsa, jigon jam'iyyar APC Alhaji Sani Dododo ya ce ba rashin jituwar da za ta gagari zaunawa a teburin tattaunawa.
Al'amari ya koma angulu da kan zabo, ma'ana shine manufar da an kasa da wannan zanga-zangar ta canza salo gaba ɗaya. Ta rikide ta koma wani abu wanda yake allabe da guzuma domin a harbikar sana. Waɗannan mutanen sun ce sun fito suna zanga-zanga da farko cewa saboda a tsoro sat da wannan runduna ta 'yan sanda mai kula da aikin ɓata gari, wanda ya kama daga aikin maji da makami rutsa cikin bayanan sirri da hudu a cikin bankuna na jama'a na ƙasa. To mu ji a wannan hukuma an ji ko ince wannan ita wannan runduna ta wuce makaɗi da rawa. Mun yadda sun zo sun ce suna zuwa a rosar da wannan shugaban ƙasa ya amince ya rosar. Sun kashe sharuɗa guda biyar an amince da sharuɗan guda biyar. To Alhaji yana tambaya in an gama haka shin in ma buƙata gare ka ka zo gaba neman buƙata guda 10 ka samu 8 guda 2 ba ka saurarawa. Aikin nan ba a gama shi ɗaya rana. Yana buƙatar lokaci, yana buƙatar shawarwari. Akwai inda wani abu shugaban ƙasa sai ya ɗauki ya kaima majalisar dattawa ta ƙasa, wani kuma sai ya kaima ta dokoki, wani a aikin shi in su da jami'an 'yan sanda ne. Dukkan mai mutukun a bada lokaci abin da ka bada abin da gaskiya akai. To a bari tun da an gabatar a bari a saurara a gani shin abin da sun ka bukata za a yi ko ba za a yi ba. Yanzu abin ya wuce an kama ƙone-ƙone an koma Ingila da Amerika ana cewa Buhari ya sauka. To me kawo magana Buhari ya sauka? Kaga abin ya juyi a kosu masu tura ana wannan abin na tashin-tashin. Saboda kaga wannan abin yana buƙatar mu ja hankalin masu wannan abin. Wala Allah in kai dan wata jam'iyya ne da ba APC ba, ka sani dai zaman Najeriya lafiya shi azzaman kowa lafiya. Kuma Najeriya nan baya ga Allah babu abin da ya yi muna ita. Kuma wallahi duk wanda ya ce shi kawo barazana ga roshi Najeriya ko kwatawa ce wallahi sai inda karewun mai kare ba za mu yadda ba, ko dan gidan wana ba za mu yadda ba.
Sai sani wa kuke azawa, wa kuke zargi yake daukar nauyin wannan zanga-zanga ne?
To ai biri ya kamata mutum ai nasir in ka tuna akwai wani jigo daga cikin wata jam'iyya wanda ya tocewa karara wai sai dai kasa gata wace in har aka ce ba za a bari yaran su gaba da zanga-zanga ba. In ka dubi masu zanga-zanga ga cikin zuba mai walla, daga mai kitso sai mai yaba sai wanda ya koma tsarara sai wanda ya koma kamar dan an taban jama da irin yan bashiruwa, kuma yaran nan an kawo hadarin cajin waya an basu, an kawo dandalin wasanni ana cewa a sa abinci shinkawa da tsawon kaza da waye da wasu namu saboda ga aladu nasuru wa'anda ke wani amin sun san kansu, kuma mu yanzu mun san su, kuma kafin ta tare ta ce ta san su, kuma mu kan mu yan siyasa mun san ko suwa na.
Yawwa Alhaji Sani, wato na ga wasu ƴan arewa na ƙoƙarin kushe irin sutura ko kuma tsari da waɗannan masu zanga-zanga ke fitowa ko ya zama ba ɗan kwali da sauransu. Amma Alhaji Sani, wannan ba ya nuna Allah ɗai gari bamban ba, watakila su yanayin yankin ƙasashen da suke wannan abin ba laifi ba ne ai.
A duk da kaso ka gane Alhaji Nasiru, yanzu za ka duba masu irin wannan hita, masu irin wannan sauga. Wasu suna kaso a bar su, suna za su gobe shugabancin ƙasar ga.
Ra'ayin jigon jam'iyyar APC daga Kebbi Alhaji Sani Dododo, ita kuma gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa wato CNG a taƙaice ta sanar da janye gagarumar zanga-zangar neman ƙarfafa tsaron rayuka da dukiyar al'ummar yankin. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Babban jami'i na haɗakar ƙungiyoyin arewan da ke jan ragamar zanga-zanga a jihohi 19 arewacin Najeriya, kamar Aminu Adam, ya ce janye zanga-zangar dai ya riga ya zama wajibi ganin yadda abubuwa suka sauya salo a wasu sassan wannan kasa.
Sanadiya abin da ya faru na fasa prison da aka yi, kai attack da aka yi a police station, da kone-konen motoci da aka yi, da kuma shaguna da aka fara faffasawa da mutane da ake farmaka, ke sa muka ce a dakatar da zanga-zanga.
Ba an ce ku zanga-zanga ku tashi bamban da irin tasu ba, tunda an ce tasu akan yan sanda ne, ku kuma kuna yi akan maganar matsalar tsaro ne?
Eh, to kaga ai sun fara abin cikin limana, ana magana ne akan maganar yan sanda, sai gashi wannan abubuwan yana biyowa baya. To shi yasa mu muka tunanin kada mu ma a zo a shiga cikin mu ma, tunda akwai bata garin na ko ina su shiga cikin mu su kawo irin wannan tallafi.
Me yiwa dai hangen irin wannan sauya salo da zanga-zangar ka iya yi ne dai yasa wasu manyan malaman addinin musulunci jawo hankalin matasa. Alkali Abubakar Salihu Zaria shine limamin masallacin Juma'a na Dan Kande dake garin Kaduna, kuma yana cikin malaman da suka ce dama dai addini bai yadda da wata zanga-zanga ba.
Addinin musulunci bai yadda da zanga-zanga ba, domin alfitnatu na'imatul la'anallahu man aykabaha, fitina a kwance take Allah ya tsine mu wanda ya tayar da ita.
Wasu malaman suna maganar cewa an kai matuƙa ne shi yasa mutane suke ganin tunda kamar ba a jin sakonnin su bari su hau kan hanya.
Eh, to in sun hau kan hanya ai addinin musulunci muke yi, mu kuma masu addini ne. Wannan abin ya zo da siffofi guda uku. Wasu suna ganin cewa sakonnin su baya isuwa shi yasa suka yaka sun sabawa Allah subhanahu wataala. Wasu suna ganin kyamar ƴan arewa ne yasa akai wannan abin, gashi an canza mata wata siffa shi ma an sabawa Allah subhanahu wataala. Wasu suna ganin sakacin shugabanni na rashin kula da al'umma, kamar abin da ke faruwa nan birnin Gwari, nan hanyar Abuja, sauran jihohin mu na nan arewacin Najeriya, wanda kudancin Najeriya ba haka abubuwan ke faruwa ba. To idan ka fito ga waccan masifar ba a daina kashe jama'a ba, ba a daina satar al'umma ba, kai ka fito kana zanga-zanga, to kaga an bata goma ɗaya bata gyara ba. Saboda haka addinin musulunci bai koyar da mu yin zanga-zanga har a kai ga kona ma wani dukiyarsa, ko a halaka rayuwar wani, ko a zubar ma wani da jininsa ba.
Sai dai duk da kyamatar zanga-zangar da addinin musulunci ya yi, alkali Abubakar Salihu Zaria ya jawo hankalin su kansu shugabannin wannan ƙasa.
Ita gwamnati ta ji tsoron Allah, ta sani akwai haƙoƙi biyar da Allah ya ɗora a kanta. Dole ta tsarewa mutane jinanansu, dole ta tsarewa mutane dukiyoyinsu, dole ta tsarewa mutane hankulansu, dole ta tsarewa mutane nasabarsu, dole ta san abin da mutane ke da haƙi a hannunta ta sallama musu ta ba su haƙƙinsu. Wannan haƙƙi ne akan gwamnati, kuma duk shugaban da bai soke wannan haƙƙin ba sai ya ƙarawa Allah bayani idan alkiyama ta tsayu.
Tunda dai zanga-zangar neman soke sashin rundunar ƴan sandan da ke yaƙi da ƴan fashi da makami a Najeriya ya ɗauki wani sabon salo a wannan ƙasa. Abin da ya sa wasu ke ganin lokaci yayi da dole ne a dakatar da wannan zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna,
a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labarai. A jamhuriyar Nijar, hukumar bunƙasa zaman lafiya ta kai rangadi jihar Tahwa da yankin arewacin kasar don ƙarfafa zaman salama, kamar yanda zamu ji a rahoton nan na Haruna Mamman Bako.
Domin kusanta al'ummomi fararen hulla na yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar Nijar, shi yasa hukumar nan mai kula da wanzar da zaman lafiya ta kasar cewa da Haute Autorité de la Consolidation de la Paix a Faransance kan ziyara a gundumar Abalak a cikin jihar Tawa. Tawagar tana kumshe da masu rigunan sarki da wakilai ko zababbun al'umma da magashin nan gari da kungiyoyin fararen hulla domin fadakarwa akan illa yawo da makamai ba akan ka'ida ba da ma kyaukyawan dangantaka tsakanin fararen hulla da soja da ma sauran ababe da dama. A lokacin da ya dauki magana shugaban gundumar Abalak Malam Muhammadu Iddar a cikin halishin Faransanci yana mai cewa muna godiya matuka ga hukumar wanzar da zaman lafiya ta wannan kasar game da muhimmancin da ta baiwa wannan gunduma tamu, haka ma da goyon baya mai daurewa da take baiwa al'ummar mu. A nasa bangaren magajin garin Abalak ya nuna gamsuwarsa game da isar tawagar hukumar karfafa zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar a garin Abalak ga Ahmed Billu. Rangadin wannan hukumar ya sa dukkan masu ruwa da tsaki akan maganar zaman lafiya da su sake ganawa a nan Abalak domin tattaunawa akan maganar tsaro. A lokacin ganawa da al'ummar gundumar Abalak, hukumar ta wanzar da zaman lafiya da jamhuriyar Nijar ta yi musu tambihi game da ayyukanta, haka ma da jan hankali akan wutar daji kasancewa nan da 'yan kwanaki kalilan iskan sanyin hunturu zai soma kadawa a jamhuriyar ta Nijar, haka ma da maganar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya kasancewa ana karshen damana kamin tawagar ta kama hanyarta zuwa jihar Agadez. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Idan muka leka kudu maso gabashin Najeriya da jam'iyyar PDP ke da tasiri tun dawowar demokradiyyar Najeriya a shekarar 1999, gwamnan jihar Ebonyi Dave Umahi ya gana da shugaba Buhari da hakan ya jawo raɗe-raɗen shirinsa na ficewa daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Dama Umahi kan yaba wa shugaba Buhari, duk da hakan yana tunzura 'yan jam'iyyarsa ta PDP. Alphonsus Okoro-Igwe ya aiko mana da wannan rahoto.
Har yanzu ana raɗe-raɗin cewa gwamnan jihar Ebonyi Engineer Dave Umahi zai fice daga jam'iyyar adawa ta PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulki, bayan ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari a ranar Juma'ar da ta gabata. Wasu manyan jaridu dai sun ruwaito cewa ko a wannan litinin da ta wuce, gwamna Dave Umahi ya zanta da 'yan majalisun dokokin jihar akan makomar siyasarsa, yayin da kantomomin kananan hukumomi 13 nan da ke jihar na nuna cewa a shirye suke su bi shi duk inda gugurar siyasa ta kada shi. Sai dai bayan wasu mukarraban gwamnan sun musanta wannan lamarin, kwamishinan yaɗa labarai na jihar Baristu Kenna Oji ya shaidawa muryar Amurka cewa sai fa an ji daga bakin gwamnan ne za a tabbatar da gaskiyar batun. Ya ce shin ka ji daga bakin gwamnan? Kana bukata ka ji daga bakin gwamnan idan akwai makamacin wannan lamarin. Ka jira sai ka ji daga bakin gwamnan, kada ka yi amfani da jita-jita sai ka ji daga bakin hukuma. Malam Abdullahi Yayandi mai sharhi ne kan lamuran siyasa, kuma ya ce koma ya kasance da gaske ne cewa gwamna Dave Umahi zai koma jam'iyyar APC mai mulki, to hakan ba zai rasa nasaba da kiraye-kirayen da wasu ke yi da a baiwa dan haifin Ibo damar zama shugaban Najeriya a shekarar 2023 ba.
Wannan lamarin abu ne mai zama abun dariya, gaba ɗaya siyasa ta kuma babu alƙibla ba a ƙida yau mutum na nan gobe sai tsallaka can. Wasu suna ganin kamar ta haka ne za a samu a ba wani Igbo kwantaccen ɗin shugaban ƙasa. To kaga abun ya zama kowa dai sai yana neman ya rabe ina ne za iya mara mushi ya ci zabe.
Tun ziyarar shugaba Buhari jihar Ebonyi a shekarar 2017 ne ake ta cewa gwamna Dave Umahi zai canza shirka zuwa jam'iyyar APC mai mulki, wani al'amarin da gwamnan ya sha musantawa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hantsi kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azzam. A cikin shirin namu a yau za mu ji dalilan da ya sa masana ke cewa cutar coronavirus na saurin yaduwa inda akwai cunkoso. Kana za mu ji yadda ita annobar ta COVID-19 ta shafi yanayi. Kamar dai a makon jiya muna tare da Farfesa Adam Idris Tanko, masani kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya, da kuma Farfesa Aliyu Jauro, shugaban hukumar tsarawa da tabbatar da bin doka a fannin muhalli ta Najeriya, wato NESRIA. To Farfesa, wai shin ta yaya cunkoson mutane ke taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus?
Batun cewa cutar corona na da saurin yaduwa a wajen da ake da cunkoso, wannan babu shakka. Idan an lura bayani da muka yi na baya, ita corona tunda kwayar cuta ce wanda kai ba ganin ta kake ba, amma dai ka san tunanin kamar yadda baka ganin iska amma kana shaka, to haka ita ma take yawo, haka take jikin duk wani guri zaka taba, haka take duk inda zaka zauna. So idan har aka samu cunkoso, tabbas zaka dauka daga jikin wani, zaka dauka daga gurin da ya taba, zaka dauka daga gurin da abin da ya fada, zaka dauka abin da ya ci, zaka dauka abin da ya sha. In dai akwai cunkoso a gurin, yawan cunkoso zai sa yawan mutanen da za a samu. To shi sa ake kokarin mutane su rarrabu, ko da wajen zama bai kamata a ce an zazzauna inda za a harhaɗa jiki ba. Mutane suna ganin yadda ake shiga kasuwanni, suna ganin yadda ake shiga wajen harkar kallon bola, har wajen masana'antunmu da ayyuka da makarantu da masallatai da masu shiga coci-coci, duka an saboda cuɗanya da ake da samun cunkoso a gurin, ana ganin cewa wannan an samar da yanayin da tabbas cutar corona zai yadu a jikin mutane.
A nasa bangaren kuma, Farfesa Aliyu Jauro ya yi bayani ne kan yadda annobar ta shafi yanayi.
Kware da gaske kullum corona, wanda ake kira lockdown, yanayi ne wanda ya shafi muhalli ta bangare biyu, ya amfane shi ta bangare daya, ta bangare daya kuma za mu ce ya cutar da shi. Kowa da garin Allah ya waye yana fita ya tafi harkoki, ana neman abun da za a samu bakin salati. To yawanci hanyar tafiyar nan shi ne hawa mashina, motoci, jiragen kasa, wasu ma sukan tafi kasashen waje a jiragen sama. To duk yawanci ilahin wayannan abubuwan hawa suna amfani da man fetur. To shi man fetur din nan in ya kone yana fidda hayaki wanda yake gurbatacce. To wannan gurbatan yana shafan yanayi, cikin yadda yake shafa shi yake jawo dumaman yanayi da sauransu. Sannan kuma yawanci wannan abubuwan hawa suna ƙara sosai in aka hau su. To wannan ƙaran shi ma yana cutar da muhalli, yakan jawo dan adam ya samu sa ciwon kai, wasu ma yakan jawo musu hawan jini. To saboda wannan zama a gida da ake yi, babu wannan amfani da wayannan abubuwan hawa. To akwai ma'aikatu masu kere-kere, masu hade-hade, duka su ma yawancinsu sun daina ayyuka ko kuma sun rage aikin da suke yi sosai. Su ma suna ɗaya daga cikin masu gurɓata su iskan. Wasunsu ma suka haɗe-haɗe sauran ruwansu wanda yake gurɓace da waɗansu sinadarai, sukan sake wannan sinadarin cikin waɗansu ruwa, tafkuna, koguna. To saboda rashin aikin nan da ba sa yi ya jawo wayannan koguna da tafkuna sun zamana ba za su samu wannan gurɓataccen ruwan ba. Kun ga duka wannan hanya ne da ya taimaka wa muhalli.
A nan za mu ja labulan shirin a yau, a madadin dukkanin abokan aiki na da ma bakin namu, Farfesa Adamu Idris Danko da Farfesa Aliyu Jauro. Sai wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Yanzu lokaci ya yi da Awwal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Kamaru.
Fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce gwamnatin kasar ta karfafa matakan tsaro a birane uku na kasar Yaounde, Douala da kuma Bafoussam domin dakile masu zanga-zanga wanda aka girke manyan motoci na yaki da kuma jami'an tsaro a lungu da sako na biranen domin hana masu zanga-zanga gudanar da ayyukansu. Jaridar Economy kuma ta kasar Kamaru ta ce hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikata na kasar Kamaru CMPS sun yi kokari na ganin cewar za su ci gaba da gyara al'amura na tsofaffin ma'aikata a fadin kasar wajen ba su kudaden su na ajiyar da suka yi da kuma inganta rayuwar ma'aikatan baki daya. Sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru ita kuma ta hango mana cewar yanda sarakunan gargajiyan kasar Kamaru suka haɗe kansu waje daya kuma suka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaba Biya cewar suna goyon bayan gudanar da mulkin da yake yi a fadin kasar kuma ba sa tare da masu kawo tseko a fadin kasar baki daya. Sai jaridar Sante Ekho kuma cewa ta yi yanzu dai shugaba Biya ya karrama malaman kiwon lafiya a fadin kasar kan irin namiji kokari da suka yi musamman ma wajen yakar annobar cutar nan ta COVID-19 ko coronavirus a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya. Jaridar Filkan kuma ta kasar Kamaru ta rawaito mana cewar kakashin gwamnatin kasar Rene Sadi Emmanuel ya shedawa masu neman kawo matsala zaman lafiya a kasar cewar yanzu dai muddin aka danke duk wani wanda yake neman shiga zanga-zanga wanda gwamnati ta haramta to zai sha zama a gidan kaso na lokaci mai tsayi. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shirin bayan tukuici da nufin ganin an yi adalci da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya bada tayin tukuicin dala miliyan 5 ga wanda zai bada labari da zai kai ga gano ko sanin inda Abnan Abdul Walid Al-Shaharawi wanda aka fi sani da Abu Walid yake. Shi ne babban jagoran sabuwar kungiyar ta'addan ISIS da ake kira Greater Sahara ko ISIS GS. An kafa wannan kungiyar 'yan ta'adda ne a lokacin da magoya bayansa suka fice daga kungiyar Al-Murabitun da ta raba gari da Al-Qaeda. ISIS GS na zaune ne a kasar Mali akan iyakar Mali da Niger. Ta ayyana mu bayanta da kungiyar ISIS a cikin watan Mayun shekarar 2015 a karkashin shugabancin Abu Walid. Wannan kungiyar ta'addancin ta kai hare-hare ciki har da na ranar 4 ga watan Oktoban shekarar 2017 da ta kai akan rundunar haɗin gwiwar Amurka da Niger da ke sintiri a kusa da iyakar Mali wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Amurka da na Niger guda 4. A ranar 16 ga watan Mayun shekarar 2018, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ayyana Abu Walid a matsayin ɗan ta'adda kan doka ta musamman da ke ayyana manyan 'yan ta'addan duniya. A daidai wannan lokaci kuma an ayyana ICGS kungiyar ta'addan ƙasar waje ƙarƙashin ayar doka mai lamba 219 na dokar shige da fice da kuma zama ɗan ƙasa. Sashen ayyukan diplomasiya na ma'aikatan harkokin wajen Amurka shine ke gudanar da shirin bada tukuici domin ganin an yi adalci. Tun lokacin da aka kirkiro da shirin a shekarar 1984, shirin ya biya sama da dala miliyan 150 ga sama da mutane 100 da suka bada bayanai masu amfani da suka taimaka wurin gurfanar da 'yan ta'adda gaban doka ko kuma suka hana ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa a faɗin duniya. Idan wani na da bayani game da Abu Walid Al-Shaharawi, ya yi kokari ya tuntuɓi shirin ba da tukunci ga shari'a a shafin yanar gizo na www.rewardsforjustice.net ko ta adireshin email info@rewardsforjustice.net ko kuma a tuntuɓi babban jami'in tsaron yanki a ofishin jakadancin Amurka da ke kusa. Za a rike kowane bayani a cikin sirri sosai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulra'uf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama cikin lafiya. Wassalamu alaikum.